sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM kai tsaye muna tare da shugaban kungiyar lauyoyi na kasa reshen jihar Kano wato MBA Siyaman Kano branch barista Aminu Gadanya barista gashi an shiga kusan sati na 7 kenan kotuna a rufe sakamakon yajin aikin da wato kungiyar ma'aikatan kotuna sun suka shiga a dangane da wato korafin da suke na cewar ba a ba su kudaden su kai tsaye to barista zuwa yanzu a wani hali ake ciki a matsayin ku na abokanan aikin kotu a wani hali ake ciki zuwa yanzu
to assalamu alaikum kamar yadda ka faɗa cewa yanzu yajin aikin nan da ake ya shiga sati na 9 ya shiga ba sati na 7 ba kuma duk mai bibiyar wannan al'amura za su ga cewa irin kokari da hoɓɓasa da kungiyar lauyoyi ta ƙasa wato kungiyarmu ta ƙasa da kuma kungiyarmu ta reshen jihar Kano abu gashi nan dai tafi dai kamar wasa yau muna sati na 9 kuma kamar yadda shugabanmu na ƙasa ya faɗa a wancan satin a statement cewa kusan abubuwan sun zo ƙarshe tunda an zauna ranar 20 ga watan wannan wata na Mayu duk wasu masu faɗa aji da kuma ruwa a tsaki akan wannan harkar yajin aikin an zauna da su shine wato bangaren gwamnoni da bangaren kuma su ma'aikatan kotu da kuma mu da muke a tsakiya wanda muke kokarin a ga yadda za a daidaita da kuma shi kansa minister na labor and productivity so daga ƙarshe dai an cimma matsaya cewa su gwamnoni za su ba wa bangaren shari'a kudade da zarar sun samu kudin su wanda suke samu daga gwamnatin tarayya su kuma da zarar sun samu sun turawa bangaren shari'an nan su kuma za su in sun tabbatar sun samu wannan kudi za su janye yajin aiki ba tare da bata lokaci ba daga nan kuma aka ce an yadda a zo a zauna a ga yadda za a yi wani fund management committee ko kuma wani doka wadda za a ga yadda za a rinka gudanar da shi wannan harkar kudin a ga yadda za a rinka raba shi yadda za a rinka kasafin shi yadda za a rinka aiwatar da shi tunda babu abubuwan a ƙasa so wannan yarjejeniyar ba an yi ta aka ce to a saurara a ga lokacin da gwamnoni za su samu kudin su daga gwamnatin tarayya a yadda labari da yake zuwa mana cewa kudi sun zo wa gwamnoni daga bangaren daga gwamnatin tarayya kusan yau kwana 10 ko haka da samu wannan kudi to amma dai har yanzu dai muna sauraro mu ji su bangaren shari'a sun samu wannan kudi ko ba su samu ba to a yadda yarjejeniyar take dole sai sun samu sannan za su janye yajin aiki wannan shine abin da ake ciki kuma dai muna nan muna bibiya saboda mun san wannan yajin aikin abubuwan da yake ta haifarwa to wannan shine abin da zamu
to ku a matsayin ku na lauyoyi kamar wani lokaci a baya kadan ita uwar kungiya ta kasa gaba ɗaya ta bayyana kamar goyon bayan ta ga su kungiyar ma'aikatan shari'a a fahimta ka me kawo kuka goyi bayan wannan yajin aiki da suka shiga su kungiyar Jusun
to kamar yadda ka sani cewa slogan dinmu shi na wato kungiyar mu ta lauyoyi ta kasa shine cewa promotion na rule of law wato yadda zamu rinka dabbaka aka dokoki da makamantan su shine kamar kirarin mu saboda haka wannan abu da ma'aikatan kotu suke yi ba abu ne da ya shafi ma'aikatan kotu kadai ba abu ne da ya shafi ƙasa tunda ana magana ta doka cewa kundin tsarin mulki ne ya ce ya kamata tunda wa'annan murhunan guda uku da bangaren zartarwa da bangaren masu yin shari'a da bangaren dokoki cewa kowa yana da murhun shi kuma kowa ya ci gashin kansa so wa'annan guda biyu da bangaren shari'a da bangaren masu yin doka ba sa cin gashin kansu su wa'annan bangaren zartarwa kamar su ne suke dan san musu wani abu wanda a kundin tsarin mulki ba haka ya faɗa ba ya ce kowa ya ci gashin kansa so wannan abun da suka bujuro da shi na cewa a bangaren shari'a ya kamata su ci gashin kansu shine suka bujiro da shi wanda mun kuma muka duba muka ga abu ne wanda ya kamata haka yake kamata tsarin sannan kuma tunda doka ce ta bada shi ya kamata dalla ya dawatar da shi saboda haka muka ga cewa a'a ya kamata cewa mu ba su goyen baya na wannan yajin aikin duk da cewa farko kungiyar mu ta kasa sai take ganin cewa a'a lokacin da aka zo aka shiga yajin aikin a'a ba a wannan lokacin ya kamata a shiga ba tunda cewa in aka lura da abubuwan da suka faru a baya akwai harka COVID-19 ta yi affecting abubuwan kotu da kuma abubuwan su kansu shari'a da dai makamantan sai ake ganin a'a dan tirza dan gaba a ga ko yadda zai yi to aka ga cewa a'a lallai a muhimmancin yin yajin aikin yafi rashin yin muhimmancin sai aka ga kawai to duk a ba su goyen baya 100%. Wannan ta sa kungiyar mu ta kasa ta shiga sannan mu ma kuma na jahohi suka ce lalle mu shiga kuma mu kai wa gwamnonin mu ziyara mu tabbatar cewa wannan kundin tsarin mulki da ya tsara ga yadda za a bada kuɗi mun tabbatar cewa a gwamnoni sun yi compliant da wannan wannan ta sa aka ake ta bada gudunmuwa har kawo yanzu kuma za mu ci gaba da bada gudunmuwa in Allah ya yarda har mu kai gaci
kuma ku kamar umarnin da uwar kungiya tayi a nan Kano kun dauki wannan umarni na zuwa ku je ku ga gwamnatin Kano
gaskiya ne ta ba mu umarni mu je ranar 19 ga watan Mayu to kuma Allah bai sa mai girma gwamna baya yana gari a lokacin ba amma dai muka samu muka yi magana da shi saboda wannan ziyara ta mu ya katse abubuwan da yake Abuja ya dawo ranar 20 ga wata muka ganshi kuma muka gabatar mai da sakon da kungiyar mu ta kasa ta aiko mu da shi kuma alhamdulillahi ya tabbatar mana cewa lokacin da muke wannan taron muka kai mai ziyara cewa akwai wakilan gwamnoni da kuma kungiyar ma'aikatan kusa a lokacin suna meeting a Abuja ya gaya mana cewa duk matakin da aka dauka a wannan meeting din shi a shirye yake da yabo wannan umarni to kuma wannan umarnin shine ya kawo mu zuwa yanzu na agreement din da suka yi signing a tsakani so muna dai jira a su tabbatar da abubuwan da aka yi a cikin agreement din
mai sauraro shugaban kungiyar lauyoyi na kasa reshen jihar Kano kenan barista Aminu Gadanya sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM